sannan kuma ko wani gashi na jikinsa haka sannan kuma ba a bukatar watan ya cire akafinsa ina fatar mun fahimta saboda abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka ga watan zulhijja sannan kuma dai daga cikin ku ya nufaci zai yi layya to manzo Allah ce ya kame game da gashin sa da ma akai farsa kadi ya cire abu na uku ɗan uwa shine yin azumi a cikin wannan kwanakin kwanaki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su da Allah yake cewa wal fajri wa layalin ashar mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa layalin ashar sune wa'annan kwanaki guda goma a cikin watan zulhijja daga an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar wa'annan kwanakin sannan kuma akwai kwanaki a wina arfa da ake son duk wanda bai je aikin haji ba da ya azumci wannan wunin mai tarin albarka abu na hudu ɗan uwa ana buƙatar yawaita sadaka a yawaita kyauta a cikin wa'annan kwanakin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne yafi amfani ko yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma cikin ayyuka wani aiki ne Allah yafi kauna sai manzon Allah yake cewa mafi soyuwar mutane zuwa ga Allah wanda mutane Allah yafi kaunarsa a cikin mutane shine wanda ya zamanto mai amfanin al'umma wanda Allah yake kauna Allah yafi so a cikin al'umma shine wanda ya kasance yafi kowa amfanar da al'umma to hanya da amfanar da al'umma ta hanya guda biyu ce in wa ko ya kasance ta hanyar ilmantar da su addinin musulunci ko kuma zamanto ta hanyar ciyar da su abincin da za su ci a rayuwa ina fatar mun fahimta sannan kuma sai annabi ke cewa kuma aikin da Allah ya fi soyuwa a rayuwa ba aikin da Allah ya fi kauna kamar ka sanya dan uwanka farin ciki mutum na cikin kunci da damuwa ta wannan duniyar ka sauwaka masa ka faranta masa ka sa ya ji daɗi a rayuwa to duk cikin aikin alkhairi ba aikin da Allah yake so kamar wannan abun sannan kuma ana buƙatar abu na biyar ɗan uwa yawaita tasbihi da yawaita kabarbari ana son wa'annan kwanakin da ma wa'anda za su biyo bayansu mutum ya yawaita yawan kabarbari yawaita tasbihi ya tabbata a hadisin annabi Muhammad cewa ma min ayyamin a'zam inda Allah wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna min hadhihi al'ayyamul ashar annabin Allah ya ce ba wasu kwanaki da suke masu girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yake kaunar a yi aikin alkhairi a cikin su fiye da wa'annan kwanakin guda goma na watan zulhijja sai mu zace fa akthiru min at-tahlil ku yawaita yin tahlili wattakbir takabarbari wattahmid da ma godewa Allah subhanahu wa ta'ala daga gaga wa'annan kwanakin ana son mutum ya zamanto ya yawaita kabarbari da ma abin da ya shafi watan tahlili da abin da ya shafi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma abu na shida shine ɗan uwa yawaita addu'a tunda Allah yana son wa'annan kwanakin ko to akwai damar idan kai addu'a Allah zai karba wata gara basa ce mai girma wa bayun Allah na su yi roki Allah ya karba musu musamman ma jama'a a ranar arfa domin a wunin arfa Allah da kansa yana saukowa a ranar da shi ake tsayuwa jama'a mun fahimta to ana son mutum ya yawaita addu'a manzon Allah suke cewa khairud du'a du'au yawmi arfa mafi alkhairin addu'a mafi fitiyar addu'a da mutum zai Allah ya karba shine addu'ar ranar arfa sai ce mafi alkhairin abunda ni annabin Allah na faɗa da ma annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a mun fahimta daga ana son mutum ya maimaita wannan addu'a a ranar arfa sannan kuma abu na gaba daga cikin alkharra wa'annan kwanakin shine muna fuskantar wata ibada mai girma shine talayya ko wannan layyar jama'a duk wanda Allah ya baiwa hali na yin layya to yi layya duk wanda ya samu damar yin layya maza da mata ka yanke rago mai ƙahoni rago mai kaya akwai lahada a ciki da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jama'a mun fahimta idan baka da kuma Allah ya san baka da kuma abinda aka fi son a yi layya da shi sune watan dabbobin ni'ima guda hudu korago da tinkiya ko kuma bunsuru da akuya ko kuma abun da shahi saniya da smaraki ko kuma watan raqumi da taguwa wa'annan sune abun da ake bukatar mutun yayin layya da su jama'a mun fahimta da haka layya da rago ya filada idan ba ragon kai da tinkiya idan babu tinkiya da bunsuru ko akuya idan kuma akwai babu sai kai da saniya ko maraki ko kuma in babu kuma aje da raqumi ko kuma taguwa sai dai da rago wanda ya yanke rago yafi wanda ya soke raqumi lada amma a wajen hadaya wanda ya soke raqumi yafi wanda ya soke rago lada ina fatar mun fahimta sannan kuma in za a yi layyato a yi dan Allah subhanahu wataala kada a yi dan wane ya gani ko kuma dan a ce ragonka ya yi girma da makamantan wannan ko to mu yi dan neman yardan Allah subhanahu wataala sannan kuma ana buƙatar kowa ya yanka wa kansa mata ma in za su iya su yanka ma su yanka wa kawunan su ba sharadi bane sai an yanka ma ba kowa zai yanka ma kansa in baka iyawa ka wakilta wani da ya wakilta maka rago wanda cika wata 6 yana layya bunsuru da akuya kuma sai an samu wanda cika shekara sannan kuma saniya wanda shekara 2 rago wanda ya shekara 5 wannan sune abin da suke yin layya jama'a sai kuma abu na ƙarshe na kusan na gaba na kusan ƙarshe shine ana son a wa'annan kwanakin a yalwata mu iyali ana son duk mai iyali to ya yalwata musu a cikin kwanakin sallah a ci mai kyau a sha mai kyau a yi makarkari da kahwar kaji da zabbi duk ba da hikuma a shaji ana son a yalwata wa iyali domin kwanaki na jin dadi wanda ba su da su ma a kula da su dangin mahaifa uwa da uba su ma a kula da wa'annan dangin sai kuma abu na tare shine cikin wa'annan kwanakin ake gabatar da ibada ta aikin hajji da umara ko yazaka alhazama suna can suna ibada muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya abun da suke suna yi ne khalisan liwajhil karim Allah ya sa suna yi dan neman yarda sa ne kuma Allah ya taimake su da ikhlasi a cikin aikin da suke yi kuma Allah ya karba musu ya sanya alhajjul mabrur duk wanda bai je ba yana kauna da fata ne yaje Allah ya yassare masa shi ma wata shekara ko shekaru masu zuwa inda sauran rayuwar yaje shi ma ya sauke wannan ibada mai tarin albarka jama'a aikin hajji ba karamin alkhairi bane aikin hajji duk wanda yayi aikin alhajjul mabrur annabin Allah ya ce laysa lahul jaza illa aljanna sakamako shine Allah ya baka aljanna haka wani hadisi manzon ke cewa man hajja falam yarfus ay raja'a ka yawmin waladatuhu ummu duk wanda yayi aikin hajji bai yi jima'i da iyalinsa ba sada kuma bai yi fasikanci ba walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummu zai dawo a kasar su kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa sannan kuma jama'a abu na gaba shine yawaita aikata aikin alkhairi sadaka ziyarar mara lafiya da ma ibada tufafi da bada abinci kyautar jini da makamantar wannan duk abun da za ka yi a wannan kwanakin linkawa ke ana mutunta dibile sai kuma abu na ƙarshe jama'a shine sallar idi a ranar 10 da watan zulhijja Allah ya nuna muna ka sanya kaya mafi kyawun a cikin kayanka ka je kai wannan ibadar kana mai kabar bari sannan kuma bayan kwana uku ma ayyamu tashrik kana mai kabar bari wa Allah subhanahu wa ta'ala a kasuwa ana yi a mota ana yi a ƙasa ana yi a keke ana yi duk inda kake za ka iya kabar bari Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kuma nuna mana wannan ranar mai tarin albarka alharan da ke cikin wannan watan da ma watannin su gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mana su wa abun kuma bayan alkhairi Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana mutuncinmu da imaninmu Allah ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya idan mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah jama'a mu dawo karatunmu mas'ala ta ƙarshe da muka rike a kanta shine akan mas'alar watan kaciya shin menene hukuncin kaciya a musulunci sannan kuma a wani lokaci ake yin kaciya sannan menene hikimar yin kaciya ana yi mata kaciya ko ba a yi za mu ji a wannan darasin kakin mu dora akan babu al-ghusl min al-janaba malamai sun yi sabani game da hukuncin abin da ya shafi kaciya yanka shin kaciya wajibi ce ko kuma sunna ce malaman malikiya da malaman hanafiya da wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun tafi akan cewa kaciya sunna ce muakkada, ba wajibi bace, ba dole bace ai wa mutum, amma sunna ce muakkada. Suka yi dogaro da hadisi na makaranta al-fitratu khamsa, ko khamsu min al-fitra, ababe guda biyar na daga cikin al-fitra. Suka ambato kaciya daga ciki, suka ce wannan kage yana nuna cewa sunna ce ba wajibi bane. Amma maluman Shafi'iyya, wasu daga ciki mafiya yawa, da maluman Hanabila sun tafi akan cewa shi al-khitan, cewa da kaciya wajibi ce, dole ne a wa mutun kaciya, saboda annabin Allah, annabi Ibrahim, kamar da zuwa hadisi, yayi kaciya na dan shekara 80, yana shekara 80, kaga da ba wajibi bane, da ba zai yi ba. Suka ce da ba dole bane, da ba zai yi wannan kaciyar ba. Ina fatar mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai dai abin da yake rinjaye shine kaciya wajibi ce akan maza. Duk namiji ya zan wajibi ya yi masa kaciya shi kadai, amma banda mata bai zanto wajibi ba. Ba a wa mata kaciya, sai dai wajibi ne a wa maza. To wani lokaci ne ake wa mutum kaciya? Akwai masu yi ma yaro kaciya tun ba a yi sunansa ba. Akwai wasu kuma sai an bar yaro ya girma. To wanne ne daidai ra'ayi na musulunci akan wannan? Jama'a malam suka tafi akan cewa a lokacin da ake wa yaro kaciya sun tafi akan sun ga su kashe biyu. Wasu suka ce mafificin lokacin yi wa yaro kaciya shi da lokacin da ke cikin karaminsa kafin ya balaga. Gabanin ya yana tun yana karamin yaro, suka ce wannan shine yafi dacewa, sannan kuma dan tausaya masa, saboda in ya girma kamar akwai wani nau'i na dan azabtarwa, ko ku fahimta ba? In yana karamin yaro sai a yi masa hanyar warke, ba a bai san ma ko an yi ba. Amma in yana karami aka yi masa, in ya girma yana da wayo aka yi masa, to zai shi raɗaɗin abun, zai wahala ƙwarai da gaske. Suka ce da haka to ana yi yaro kaciya tun yana karami. Wannan ra'ayin al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala ne. Sai ra'ayi na biyu shine ra'ayin mafiya yawan malamai, suka ce shine ana ma yaro kaciya gabanin ya balaga, kafin ya kai shekarun balaga. Shekara nawa ne balaga? Shekara 15. To tun gabanin yaro ya kai shekara 15, ko kuma da zarar kafin ya fara sallah, yaro shekara nawa ake umarta shi da ya fara sallah? Suka ce to mafi rinjaye yaro kadi ya kai shekara 7 a masa kaciya. Kadi yaro ya kai shekara 7, saboda idan ya kai shekara 7 za a fara karantar da shi sallah. In ya kai 15 sallan ta zan dole wajibi, tilas a kansa. Amma in yana karami shekara 7 ba ta zamanto wajibi ba a kansa. Amma saboda tsaftace kansa, ya kula da kansa, suka ce ana masa wannan kaciyar. Wannan shine ra'ayin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala. Sai ra'ayi na ƙarshe shine ra'ayin Ibn Taymiyya, yace a kowane lokaci ana yi ma yaro kaciya, sadifan daga yanayin jikinsa da kuma yanayin ƙasar da yake a ciki. Yace ba da shi kowane lokaci za a yi ma yaro kaciya, wallahu ta'ala alam. Sai dai abin da yake mafi rinjaye shine za a yi wa yaro kaciya ne gabanin ya balaga. Wannan duk malamai sun ittifaqi akan wannan, Allah ya dace da mu. To abin na ƙarshe ingwa, menene hikimar yi ma mutum kaciya? Menene hikima? Duk abin da kaji musulunci ya ce a yi, to ba shakka akwai hikima a cikin wannan abin, ko ka san wannan abin ko kuma ka sani, amma ba shakka ka sa akan ka cewa akwai hikima a cikin wannan abin. Jama'a, daga cikin hikimar yin wannan kaciyar shine mutum ya bi tafarkin annabin Allah, annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammut taslim. Baka ga karanta ba a Baqara, Allah yana fada, wai subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Ibrahim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi, wasu ababe, sai ya cika su. Daga cikin abin da Allah ya jarrabe su akwai kaciya, inji malaman tafsiri wanda Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ya kawo wannan ƙarshen wannan ayar cikin suratul Baqara. Abu na gaba, ƴan uwa, ana samar da tsafta da kuma tsarki a cikin hanyar yin kaciya, ko kun fahimta? Ana samun tsafta da tsarki ta hanyar yin kaciya. Sai abu na ƙarshe shine a hanyar kaciya, waton kamar yin kaciya yana rage raɗaɗin shawawa ɗa namiji. Idan aka bar mutum baya da kaciya, to shawawa take wuce gona da iri, take zance, take wuce limit. basa kuma ban ci karatun ba. Amma idan aka yi masa kaciya to an sese an daidaita masa wannan shawara ne. Ko kuma ci karatun idan ba wa mutum kaciya ba to shawarsa take haura ta wuce ka'ida. Hatta kai inda ma dabba yana shawarta. Amma idan aka yi mutum kaciya to sai ya zamanto an sese ta an daidaita wannan shawara ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Ina fatan matsalar ta fito fili ko? To mu je gaba karatu. Malam ce babul ghusli min al-janabati. Babin da yazo ya karantar da mu hukunce hukunce da suka shafi wankan janaba da mala dubban wankan janaba da abunda ke sanya mutun yayin wankan janaba. Wai me ke sa mutun yayin wankan janaba? Ya ake yin wankan janaba? Ya la dubban yin wanka suke? Idan aka ce al-ghuslu ana nihin wanka shine ka game jikinka da ruwa baki daya. Malaci al-hadithu samin wal 20 hadisina na 28 a wannan darasi na nawa kenan? Darasi na 7 ko wannan shine darasin mu na 7 ba fadi darasin ba wannan shine darasi na 7 malaci al-hadithu samin wal 20 an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fi ba'd turqil madina wa huwa junubun watarana aba hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa tabbas manzon Allah laqiyahu ya hadu da shi mana ya hadu da ni inji aba hurairah fi ba'd turqil madina a cikin wasu hanyoyin madina a wata hanya cikin hanyoyin garin madina wa huwa junubun alhali aba hurairah cikin halin janaba bai yi wanka ba yana da janaba fala sai yace fan khanastu sai na buya minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na buyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad annabin Allah ya ganni kuma na zo da hadu da manzon Allah a cikin wannan halin sai ce fazahabtu sai na je faqtasaltu sai na yi wanka janaba thumma ji'tu sai na dawo fa qala sai manzon Allah ya ce dani aina kunta ya aba hurairah ina ka tafiya ina ka shiga ya aba hurairah kamar na gamu da kai a cikin hanya huri kaza qala sai kuntu junuban manzan Allah lokacin da muka hadu ina cikin halin janaba ne ina da janaba ne fakarihtu an ujalisuka sai na kyamaci na zauna na cudanya da kai ya manzan Allah wa ana ala ghairi taharatin alhali ina astarin ina cikin rushin tsarki faqala sai manzan Allah yace subhanallah tsarki ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala innal mu'mina la yanjis innal mu'mina la yanjus mazaci tabbas mai imani baya najasa jama'a mun fahimta wannan hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da shi haka al-imam muslim ma ya fitar da wannan hadisin aba huraira ne yake ba da labari yace wata rana na fito cikin yawo na fito kuma ina tattare da janaba ban yi wanka ba janaba ta kama ni ban yi wanka ba sai na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga annabin Allah ashe shi ma ya ganni a wasu hanyoyi daga cikin hanyar Madina sai na buya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idan muka hadu da manzon Allah dole sai mun zauna da shi idan na hadu da shi dole sai na zo gun sa to ni kuma in zo gun annabin Allah bana da tsarki ina jin kunyar wannan abun sai wannan ya sanya na garzaya na ruga na je gida na yi wanka sannan na dawo na hadu da annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na zauna da shi sai ke tambaya ta ina na tafi sai na bayo manzon Allah labarin abun da ya faru sai yace yake mamaki yace tsarki ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ai mai imani baya da shi kace la yanjus ko la yanjus duka ya halitta ka karanta mai imani baya da shi mun fahimci hadisin jama'a masha Allah wannan hadisi ma suka ce yana karantar da mu cewa na'am mun gane wannan hadisi mala suka ce abinda zamu iya doka a cikin ma'ana a cikin abinda zamu iya doka kamar darasi shine cewa najasa bata hana halitta jikin mutum ma'ana duk mutum na tattare da janaba to wannan bai hana masa ba alaka da cutuwa da mutane wannan hadisi yana karantar da mu haka saboda manzon Allah ya tambaye su ina kake sai ya ce ga abinda ya samu da shi shi yasa yaje yayin wanka sai da ci masa ai mu imani baya najasa mun bai ci karatun ko sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu balaihi babu illa mutun ya jinkirta yin wankan janaba idan janaba ta kama ka ta mafaliki ko kuma ta hanyar jima'i ko makamancin sa to mutun zai iya jinkirta wankan na wannan lokaci mun bai ci karatu in har a wannan lokacin ba wata ibada da za ta yi wanda take wanda ba ta halitta a yi ta sai da tsarki abu na gaba daga cikin fa'idar hadisi shine yana karantar da mu girmama Abu Tafalla idan mutun ya zama to mai karanci mai girma ana karanjanta shi ana girmama sa kaga Abu Huraira ya kyamace zama ne gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ai gashi ya fito yana yawo hukum ba ci karatu kuma wannan yana nuna cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana mi yana dan kewayawa cikin gari dan kaka zauna tsumi dan kana malami ko kana ustazu ko kana shehi daga shikenan kaka zauna hadan kano mai taso maka baka yawo hukum ba yanta eh ka dinga dan tashi kana dan kekewayawa kana dan tafiya dan motsa jinin jikinka ya dan motsa ba laihi manzo Allah sallallahu alaihi yana yi mun bace karatun ko Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu malaci alhadithu tasi'u wal 20 hadisi na 29 an Aisha radiyallahu anha qalat an samu daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza iktasala min al janaba manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance idza iktasala ay idza arada an yaghtasil idan annabin Allah ya nufaci yayi niyyar yayi wankan janaba ghasala yadayhi sai ya wanke hannayensa thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai irin arwalla sa ta sallah sai arwalla kamar yadda yake yin arwalla in za yayi mi sallah thumma yaghtasil sannan yayi wanke jikinsa thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ruhu sannan annabin Allah ya tudanya gashin jikinsa gashin kansa manzo Allah yake tuda gashin kansa shine yukhallil annabin Allah yake sanya yatsunsa a cikin gashi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi da gashi masha Allah annabin Allah yana da gashi da yawa akai to sai yana sanya hannunsa a yatsunsa a cikin gashin yana cakuda gashin kansa yana tudanya gashin kansa mun fahimta hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu sai annabin Allah ya tsammaci cewa ya jika gashin kansa sai ya tsammaci cewa gashin kansa gabaɗaya fatar gashin ta cika ta jike da ruwa to afada alaihi alma'a thalatha marratin sai manzon Allah ya kwararo ya dauko ya dibo ruwa kuma ya zubo akan so uku ko kun fahimci karatun abu na fari yana fara wanke hannayensa ne sannan kuma yayi arwallarsa irin arwalla ta sallah sannan ya sanya kansa gashin kansa hannu farutansa yatsa a cikin gashin kai ya tudan yasa da kyawu sai ya tsammaci ko ina ya samu min ruwa sannan kuma ya ibo wasu ruwan ya zubo a kansa so uku thumma ghasala sa'ira jasadihi sai manzon Allah ya wanke sauran jikinsa sassanin jikinsa wannan wankan janabar annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan hadisin shi ma al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisi wa kanat taqulu Aisha ta kasance tana cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid ni Aisha matar manzon Allah na kasance da mijina annabi sallallahu alaihi wa sallam muna aghtasilu ina yin wanka da manzon Allah min ina'in wahid daga kwano guda abun wanka guda نغترف منه جميعا muke sanya muke kwalfa daga wannan kwanan baki daya ma'ana shi yasa hannun sai dibo ni ma na sanya hannuna na dibo ashe kaga wannan hadisi yana karantar da mu cewa ya halitta mutun yayi wankan janaba da wa da matarsa mun bayyana da shi da iyalinsa su shiga cikin makewayi a lokaci guda su yi wankan janaba a kwalo daya a aboketi daya ya halitta a famkon tsihi guda daya ya halitta su yi wankan janaba saboda manzon Allah ma yayi rawa da matarsa Aisha Allah ya kara mata yarda mun fahimci karatun ko da aka ta ci gaida manzon Allah yake wankan janaba da farin annabin Allah yana wanke hannayensa sai ya arwallasa ya sanya yatsunsa cikin gashin kansa ya murgudasa sannan kuma ya zuba ruwa a kai sannan ya sauki ya wanke sauran jikinsa baki daya kuma yana yin wankan ne tare da wa tare da iyalinsa mun fahimci karatun wannan hadisin Aisha tana karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wankan janaba siffar hujanab wankan janabar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ina badar mafahimta. To daga cikin abin da zamu doka a matsayin fa'ida cikin wannan hadisi shine shar'an an shar'anta yin wankan janaba idan mazi mani ya sauka ma mutum, idan mutum mani ya zo masa ta hanyar kallon mace ne ko kuma ta hanyar jima'i ko ta mabalki, dole sai ya yi wankan janaba. Idan mutum yana kallon mace, daga kallon mace sai mazi mani ya fito masa, ba mazi mani sai ya fito masa, sannan ko kuma yi mafarkin har mani ya fito masa, ko kuma ya sadu da mace ko da ko bai kawo maniyin ba, to wankan janaba ya wajiba kan wannan mutumin mutanen guda uku. Mun mace karatun ko? Wanda ya yi mafarki yana jima'i da mace sai ya tashi ya ga ruwa a gabansa zai wankan janaba. Amma idan mutum ya yi mafarki da ya tashi gabansa ba ruwa ko dai ba zai yi wankan janaba ba. Idan mutum ya yi kallo haka, kallo ko tunani ya sanya mani ya fito masa, ko ya yi abinda ya yi wasa da gabansa har mani ya fito masa, to zai yi wankan janaba. Idan mutum ya sadu da matarsa, to zai yi wankan janaba, ya kawo ruwa ko bai kawo ba zai yi wanka. Mun bace karatu? Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Abu na gaba ƴan uwa, wannan hadisi na karanta da mu ya yadda annabin Allah yake ni yake wankan janaba ko? Sannan kuma wannan hadisi na karanta da mu ba laifi mutum namiji ya kalli al'aurar matarsa, ita ma ta kalli al'aurarsa. Ba laifi namiji ya kalli al'aurar matarsa, saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka shi da matarsa a cikin kwano ɗaya kuma a dush ɗaya a lokaci guda. Kaga ashe in za a haɗu a yi wanka, ashe dole sai an kalimi al'aurar juna ko? To wannan ba laifi. Sannan kuma abu na gaba shine ana fara gabatar da gaɓoɓin alwala gabanin aje a wanke jiki baki ɗaya. Ina fatar mu fahimta. To mu je da hadisi na 30. Alhadisu salasun, malaci hadisi na 30. An Maimunata bintil Haris, an samu daga Maimuna diyar Haris radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda, zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, matar manzon Allah ce ita ba. Kuzan annabi sallallahu alaihi wasallam mata guda goma sha nawa? Sha nawa? Sha ɗaya. Matan annabi guda nawa ne? A zana ne su da farin akwai Khadija radiyallahu anha wa ardaha, aha, akwai Aisha, akwai Hafsa, akwai Sauda, akwai Zainab guda biyu ko? Da sewa Hindatu, aha, sai Ramla, sewa an ga Sauda ta yi, ga Maimuna, ga Zoyriya, waje ta ƙarshe? Safiya. Wannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya haɗa mana su cikin aljanna Firdausi. To Maimuna tana cikin matan da manzon Allah ya aura, diyar Haris, tace annaha qalat, tana cewa wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wudu aljanabati, na sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan janaba, ai ruwan wankan, ruwan dangaye wankan janaba, wudu aljanaba, ruwa domin wankan janaba. Fa akfa bi yadayhi ala biyaminihi ala yasarihi, sai manzon Allah ya karkata kwanan da damansa ya zubo a hagunsa. Fa akfa bi yaminihi, ya sanya hannunsa na dama sai ya zubo ya karkata, ala yasarihi, a hannunsa na hagu, marrataini, so biyu au thalasa, ko kuma so uku, damanta nawa ne annabi ya yi, biyu ne ko uku? Mun bace karatun annabi sallallahu alaihi wasallam take ya ta kai masa ruwa ya yi mi ya yi wankan janaba, sai ya karkato da hannunsa na dama ya zubo a hannunsa na mi na hagu, thumma ghasala farjahu, sanan ya wanke al'aurarsa, thumma daraba yadahu bil ardi, sanan ya buga hannunsa da ƙasa, ya shafi, ya goga hannunsa da ƙasa, awil ha'it, ko kuma ya goga hannunsa da mirki bango gina katanga, ai Hausa ta fito yanzu ko? Duk wanda kake so ya ka fassara da shi. To sai annabin Allah ya goga hannunsa da katanga ko kuma da ƙasa, marrataini au thalasan, so biyu ko so uku, thumma tamadmad, sai manzon Allah ya kwarkwara bakinsa, wastanshaqa, ya shaƙa wa hancinsa, wa ghasala wajhahu wa zira'ihi, ya wanke huskarsa kuma ya wanke tawake zira'in hannunsa guda biyu. Thumma afada ala ra'sihi al-ma'a, sannan ya kuzu kwararo ya dibo ruwa ya zubo a kansa. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, sannan manzon Allah ya wanke sauran jikinsa. Thumma tanahha, sai annabin Allah ya dan miƙe kadan, annabin Allah ya miƙe. Fa ghasala rijlaihi, sai ya wanke kafafunsa. Fa ataituhu bi khirqatin, sai nazo manzon Allah da wani tawul, gusan tawul sarfiyar sarbeti, sai tazo manzon Allah da khirfa. Fa lam yuridha, amma ba shi ya nema da nazo masa da shi ba. Falam yuridha, annabi falam yuridha, manzon Allah bai nuhaci wannan ba, ni ne a ganin dama na naga dacewar na miƙa masa dan ya goge jikinsa. Mun ba ci karatun ko shi ba wannan hadisi tana karantar da mu, Maimuna tana karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba. Ashe idan mutun yazo zai wankan janaba, na farin kakka sa hannunka cikin ruwan kai tsaye, to kadan karkato ruwan ka wanke hannayenka so uku, sannan kuma sai ka wanke al'auraka daga cibiya zawwa guwayya. Idan ka wanke da kyawu, to sai kuma ka guga ƙasa, saboda wannan abun na maniyin da ka taba, to ka wanke sa. Sai ka sai, to idan ba ƙasa ko kuma babu gini da laka, mutum zai iya amfani da shampo ko sabulu, ba lai mutum zai iya amfani da sabulu ya wanke hannayensa guda uku, sannan ya yi irin yadda yake arwalla, amma ban da wanke ƙafafu, ba zai wanke ƙafafu ba. Idan ya wanke da arwalla, to sai ya ɗibo ruwa ya zuwa bagan kansa, sannan kuma ya wanke sauran gabaɗaya jikinsa, ya fara da dama, sannan hagu. Lokacin idan ya ida, sai kuma ya zo ya wanke ƙafafunsa, kuma babu laifi. In ka ida sai ka ɗibo sarfiyar ka goge jikinka, wannan babu laifi. Ina fatar mun fahimta. Tace faja'ala yanqudul ma'a bi yadayhi, sai manzon Allah ya kasance yana goge ruwa, yana shahe ruwa da hannayensa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mun fahimci karatun ko? Daka abinda zamu doka cikin fa'idar na wannan hadisi yana karantar da mu iya yadda manzon Allah ya yi wankan janaba a sifata ta ijmal, ta kamal. An fayyace komi ga farko abinda ake farawa, a fara wanke hannayen, sannan a sanya cikin ruwan a wanke al'aura, sannan kuma a goga ƙasa a wanke, sannan kuma a yi irin arwalla, sannan kuma a zubo ruwa daga sama har ƙasa, sannan kuma a ɗan miƙe a wanke ƙafafu. Kuma babu laifi kai amfani da abin goge jiki idan kayi wanka. Ina fatar mun fahimta. Abu na biyu shine mutum zai kulla niyyar wankan janaba ne lokacin da ya zo wanke al'aurarsa. A wannan ku wannan hadisi na karantar da mu cewa a cikinsa akwai arwalla, don haka kana fitowa daga dushar ba laifi sai ka dufaci masallaci zuwa sallah. Mun fahimta, idan mutum ya yi wankan janaba, to in ya fito daga dushi ba sai ya sake arwalla ba. Kana fitowa kawai da daman kayi wanka, kawai masallaci za ka je kai sallah, sai dai a ranar Juma'a ko da kayi wannan mafi ƙaulin mafi rinjayen zancen malamai shine sai kayi arwalla ranar Juma'a. Amma sabanin Juma'a za ka je kai sallah ka kuma tayi, Allah ya karba kuma ya ba mu lada baki daya. Jama'a mun fahimta. A wannan hadisi ya karnuwa mu cewa Maimuna ta zo manzon Allah da mushwar sarfeti don ya goge jikinsa ko, amma annabin Allah bai karba ba, duk da ba laifi bane bai karba ba, sai dai yana zuba ruwan ne da hannayensa. Babu laifi kai amfani da mi da mushwar. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Hadisi na gaba shine al-hadisul hadi wa thalathun, hadisi na 31 haka ne alaba ko lokaci yayi hadisi na 31 tun hadisi mai hadisi na 30 daidai ko, za mu ji hadisi na 31. An Abdullah ibn Umar an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayirqudu ahduna wa huwa junubun, qala na'am idha tawadda ahdukum falyarqud. Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda, an samu wannan hadisi daga gunsa, daga dansa yace daga babansa dan Khattab, wacan abun ya tsananta wa sahabbai, agun su idan mutun yayi yayi janaba ta kama su ko da yaushe ne wata ila mutun ya gaji yana buƙatar yayi kwana kuma ga larura ta a tashi wani lokaci ga sanyi wani lokaci ga kaza da kaza ana buƙatar wani lokacin ba ma ruwan mutun yana son ya dan huta to zai yi kwana da janaba bai yi wanka ba shine hadisin zai karanta da mu shin mutun idan yayi jima'i da iyalinsa ko kuma yayi mafaliki ko wata janaba ta kama sa shin zai iya zaunawa da janabar bai yi wanka ba har zuwa zai yi kwana sai in ya tashi subahin yayi wanka ko za mu ji hukuncin wannan Umar dan Khattab ya zo tambaye manzon Allah ya annabin Allah shin idan mutun ya kamu da janaba zai iya yin barci da janaba kala sai annabin Allah ya ce na'am eh me zai hana idza tawadda'a amma da sharadi kafin ya kwanta kin yayi arwalla yace idza tawadda'a ahadukum falyarqud idan dayan daga cikin ku janaba ta kama sa kuma bai iya yin wanka a wani lokacin to sai yayi arwalla sai ya je ya kwanta mun bai ci karatun kun gane karatun da kyau daga daga yau idan mutun ya ji bai iya yin wanka to zai iya yin arwalla ya sanya matarsa ta yi arwalla zama da janaba daga cikin abin da ke sanya aljannusu su dan rayu mutun wani lokaci sihiri da su kansu muwagun aljannu suna samun dama ne wa dan annabi adam in ka kasance mai bautar Allah kana yawaita azkar as-sabahi wal masa kana yawaita karatun alqur'ani idan suka bibiye ka suka kasa shiga a jikin ko su tutar da kai wa illataka to ana suna bari ne su dinga hararanka sai lokacin da kake cikin janaba ka ki wanka to sai su kildaye ka shiga su tutar da kai a wannan lokaci kun fahimta da yawa daga cikin alarammomi da matan su ana suna samun wannan matsala ce ta irin wannan lokaci ko kun bai ci karatun haka idan ka ji ba za ka iya wanka ba sai kai mi sai kai arwalla to idan kai arwalla ka samu kariyar dukkanin wani shedanin aljani da ikon Allah subhanahu wataala idan kuma ka tashi subahin to sai ka je kai wankanka ka je kai kai sallah kuma ba sai ka saki arwalla daman kai arwalla cikin wankanka ta wadatar maka mun fahimci karatun Allah subhanahu wataala ya datar da mu kaka wannan hadisi daga cikin abin da zamu iya doka a matsayin darasi shine cewa ba laihi mutun zai iya kwana da janaba matukar yayi arwalla son samu kaka kwanta haka nan yanzu na ana ganin bai wallahi alazim yanzu na ana ganin bai gare ka mutane na bani mamaki a wannan duniyar malam Muhammad sakaci ya mana yawa kuma tun ya bar jikin kishi lagagai kamar an talga kunu kuma ba karatu ta yadda mutane wani ba dole ba sai an yi amfani da aljannu da sihiri fa wani bakin shi kare kansa bakin sa musiba ce wallahi alazim bakin sa kade jaraba ce yana magana a kanka ka shiga tara duk wani abu da ka samu gaba zai ga ba a cin nasara a ciki wannan shi ake cewa al'ain kambun baka wannan zuma ke cewa maita akon shi dewa in ba kai tsaye ba ko ga zaka ta kwana janaba kuma ga aljannun kusai ga cikin aljannun akwai zaware dewa cikin aljannu in mata akwai in mata dewa cikin aljannu kana gayanci kana wanka kana istil kana sa tirare kana gyara gemi kuma ba kana kwana janaba kawai kana birge ta sai ta aure ka Allah kuwa sai ka gaza da mutun jinnul la'ashi sai ka ga mata ka ta gida ma ka tsane ta kuma baka ma son yin auren ai wasu daga ga sun kin yin auren fa wallahi alazim ba akan su ba suke ba wata kafira kafira a jinta sai mishi ta aurece shi ta mallake sa kuma ta hana masa son kowace diyamaci jinsin sa ashe ka kai wasa da azkar to in kuma kana azkar to ana bibiyar ka lokacin da kake cikin janaba to a lokacin kuma sai a samu damar maka wani abu da ake so a yi maka kulwa da kyawu mutane a wannan zamani ba abin amintuwa bane mutanen yanzu wallahi sai a hankali kuma duk inda kake aka rayuwa to kai kawa Allah godiya mutum dubu a wannan gurin naka sun tsore musu wannan wurin ya tsore musu idanu in kai dan kasuwa ne ka aza shago kana ana ga mutane suna shiga suna fita ko ba a saya wallahi alazim wani jin yake kamar ya kama da huta kuma zai iya yin komai dan ya ga wannan kasuwancin naka ya durkushe a shedan uwa kwana bai same ka ba ko sai ka tahi tsaye kai ma yana can yana sihirin sa kuma ka rike Allah subhanahu wataala kuma da mun ai Allah ya faɗa wala yuflihu sahiru haythu ata mudun zaka rike Allah subhanahu wataala to kowa ma ya juya maka baya idza kana Allahu ma'aka faman alayka in Allah yana tare ka duk duniya kowa ya juya maka baya wallahi an yi kada a ga bayanka kun bai ci karatu amma yanzu galiban asakaci yayi mana yawa sakaci yayi mana yawa sai ga kana ta abubuwa ka kasa gane al'amarin rikici ke da mataka kullun cikin rikici akwai buƙatar duk sati ka dinga wa kanka ruqiya ba zai ba sai mutun na da aljinu ba zai masa zai maka ruqiya fa ka kullo da wannan wa wasu suna ganin kamar ruqiya sai mutun yana da masul jin kuskure ne irin wannan zaman da wai zufa wani madubban nan fai wani kawai da nake sanya wasu wani fa bai so sun bada masa da idanu sun tsone wani kawai dan tubabin da kake sawa ka dan hawa ma shikinka kai masa dan wanka dan tubabin ga duka bai wuce shadda guda uku ne gare ka cikin tuwa duk tisi ne amma bai so to dole sai ka dinga malkan ka ruqya a sati zuwa sati ka dinga samu ruwan magariya iya kunnan magariya guda bakwai haka annabi ya karantar da mu kunnan magariya guda bakwai ka karanta musu ayatu fakkus sihir ka sha kai wanka tsawon kwana uku na rantse maka da wanda nimfashi na yake a hannunsa in mutun ya kai mi da iya yi wallahi alazin gari nan bari nan ba abin da za a yi da kai ko kun fahimta kaka zo na baka wa kanka ruqya kace sai a ka dinga yi kuma ka dinga wa iyalinka a dinga sha mutane da kaga sun lalace sun tambade wallahi wasu baki ne musu yawa bakin mutane ne da za a same su a zamar da su wata guda da musu ruwa magariya ko wallahi duk mikewa za su yi danka daga gabe da kokari gida a makaranta ko a lakkal ko a ina ne yi kokari hada masa ruwa magariya ka zan malamin kanka da kanka abu guda uku ana son duk mutun ya mallake su a rayuwa kaka zauna gidanka babu abu guda uku abu na farin kaka zauna gidanka baka ruwan magariya wannan ma'u sidir ka dinga wa kanka ruwan magariya kana karatu a ciki abu na biyu kaka zauna babu habbatu sauda a gidanka habba abu na kuqistul hindi kun ga wa'annan abubuwan guda uku ku dinga amfani da su wani lokaci za mu zo mu yi bayanin fawaid da irin yadda akwai abin da in kana shan irin misalin kamar qistul hindi in kana sha ma sihiri akan ku ba zai kama ka ba da ikon Allah musamman ma a karanta masa ayoyin alqur'ani mai girma shi kuma habbatu sauda ai manzo Allah ya faɗa mana ko habbatu sauda da'un min kulli mardin illa al-maut ita habbatu sauda tana maganin kowane rashin lafiya banda mutuwa duk abinda mutum yake fama da shi idan aka dawo magani da habbatu sauda da ikon Allah subhanahu wataala sai ya warke duka ba wani rashi babu shi duk duniya ba wani rashin lafiya da mutum zai fama da shi a duniya idan aka hada habbatu sauda wajen maganin sa to da ikon Allah sai ya samu nasarar rashin lafiyarsa amma mun zo na ba mu binciken magunguna ba mu banka kan mu magani kai wannan kana sakaci wallahi ina ba ku shawara da ni kai na mu kuzai tsaye kowa ya kare kansa Allah ya taimake mu baki daya abu na biyu cikin wannan hadisi shine kamala ce kada mutun yayi kwana da janaba sai yayi wanka in son samu kakka kwanta da janaba kai wanka jama'a wai ku kusan cikin wankan janaba akwai lada a wankan janaba da mutun zai yi wallahi alazim lada ake rubuta maka lada Allah ya ce ku rubuta ma wani lada dan yayi wankan janaba saboda wankan janaba amana ce ka san muke wata amana ga cikin amanoni haka dan Abbas ya faɗa ce ghuslul janabati amanatun yace wankan janaba amana ce duk wanda yayi ya sauke wannan amanar kuma Allah zai bashi lada kamar kai ne ka tarbiyyanta da dan danka ka hidda zakka duke ka Allah zai baka lada ko to haka idan kai wankan janaba sai a rubuta maka lada a wani na gaba in uwa an kyamaci makaruhi ne mutun ya kwanta bai yi alwala kuma bai yi wanka ba kuma shi da janaba makaruhi ne to murhi da hadisi na karshe ko abba hadisi muna samu karanta hadisi daya alhadisu thani wa thalathun hadisi na 22 an ummi salmata radiyallahu anha an samu daga ummu salma Allah ya kara mata yarda hindatu bintu abi sufyan kenan ko zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat take cewa جاءت ام سليم ام سليم تاذو امراه ابي طلحه ما تر ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قم منزل الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا النبي الله ناظر تنبيه ان الله لا يستحي من الحق الا بايا جن كنير غسكيه الا بايا جن كنير يفدي غسكيه to dai me zamu ji kunyar tambaya a cikin addini sai sa Aisha take cewa rahimallahu nisa al-madina tace Allah ya ji kan matan rahimallahu nisa al-ansar ko Allah ya ji kan matan Madina tace la yamna'uhunna al-haya an yas'alna umura dinihunna, tace kunya ba ta hana su tambaye sha'anin addini, kaka ji ta kunya cikin sha'anin addini duk abin da ba sani ba, wallahi kaka zauna baka san shi ba, kana ruwa kana jin kumin bai ka a wai da iwa ga tambaya a ga kauyen tina ko a ce a shi wani bai iya kaza ba. Ai gwara kai tambayar ka samu ka fanya ce yanzu wata kira mutane da yawa suna fama da wannan rashin lafiyar, wala Allah idan kai wannan tambayar baka san mutum dubu da za su warke da wannan rashin lafiyar ba. Shi yasa wala suka ce mimani la ya ta'allam, mutum guda biyu har abada ba sa karatu kuma ba sa zamantowa malamai kuma ba sa fahimtar addini, almustahayi wal mutakabbir, mai girman kai da mai kuyin kumiya. Duk mutum da kaga sha da girman kai to bai karatu. Kaga mutum da girman kai wallahi lazim bai karatu. Idan kaga mutum yana jin kunyar tambaya ko malami hukuncin kaza yana jin kunya wallahi bai yin karatu. Shi ke da karan kanta tambaya karatu ce. Saboda a karatu tambaya sai ka samu karatun da sai ka mutu a baka kai sa ba a littafi. Kaga ne hanyar tambaya. Shi yasa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah yana son ya karantar da sahabbai wani abu ko al'umma manzala baki daya, ko sai abun aje da shi a question response, sai Allah ya turo mala'ika yana manzo Allah tambaya saboda sahabbai su rike dan karatu ne. Idan aka ce a zauna ba za a yi tambayar ba, su ba za su taba ganewa ba. Yanzu ba wani ɗiyan bakin nan fa ka karanta masa huruful hijaiya waya suke ba sa, amma duk tambayar da aka kai hukuncinta malam hukuncin kwana na janaba bai kamata ba sai ya yi alwala ya rike, amma yaushe zai dauko bulugul marami ko kuma umdatul ahkam ya karanta, alhali hurufun ma bai karanta ba. Ko kuma ce kin ba, shi yasa tambaya tana da fa'ida kwarai da gaske. Tambaya tana da fa'ida, kuma ita kanta tambaya jama'a ko sharuɗinta, akwai shurut na tambaya, sharuɗin tambaya, wanda wani lokaci za mu zo mu karanta adabul muta'allim, ladubban mai neman karatu da neman ilimi da mai karatu, akwai ladubban da ya kamata a ce duk ɗalibin ilimi ya ɗabi'antu da su. In za ka tambaya ya kamata kai tambaya, in za a baka amsa ya kamata a baka amsa, amma akwai duk tambayoyi na gayya gaskiya ko akwai wasu tambayoyi kuma na aga a bure ka, kuma kai malami kaka ga girman gi kuje da kada girman ka ana ce maka malam, wallahi Allah manzo Allah ya zama malami ko, amma an tambaye shi ya shiru bai ce komai ba. Daka min babi ka kare kanka shine ka kuskura kaifa tawabi sa jahilci, duk abinda aka tambaye ka bai ka sani ba, kace jama'a wannan abun ban san sa kuma sai na bincike akai. Imam Malik, Imam Darul Hijra alaihi rahmatullahi ta'ala, za a zo mai tambaya kusan 100, amma bai wuce ba da tambaya amsa tambaya 5 ko 10, har ma wasu ke ce wai kai ne Imam Malik da mujana fada, duk duniya na ran ce Imam Malik kai ne, yace kware da gaske, kaje ka tambace musu Imam Malik an tambaye shi abu kaza, yace bai sani ba, kigenan kawai bai sani ba. Amma yanzu irin wani abu da kaga ana yi, Allah ya sauke wasu daga cikin ɗaliban ilimi da malamai wanda ruwansu bai ishe su wanka ba, za su sanya kansu cikin fatawa daga cikin babban kuskure. Ina faɗa wallahi babban kuskure ne ga ɗalibin ilimi wanda in aka ce ka zauna tsakaninka da Allah ka faɗi littafan da ka karanta gaban malamanka, littafai na karatu wanda ka sauke ka iya su kuma za ka iya karantar da su gaban malamai, littafi goma baka zanuwa na gaske, amma kuma kai zaka shiga cikin radio anten sama anten wai duk mai tambaya ya kira ya tambaye ka, wannan wallahi alama ce ta jahilci, na daga cikin alamar jahilci mutum ya ce duk mai tambaya ya tambaye sa. Karatun da muka yi kana tambaya, in an zo wani gaba babi ne ka ba a tambaya, in an tambaye ka baka sani kuma baka sani ba, ko kun bayyana, amma a tambaye ka kawai ka ta kaga ana hada wancan da wannan, wanin ma baho bakin bai ita suwa da kyau, rubutu da an cire masa wasu lababu wasu labe wa iya karanta su da kyau, kuma wai shi yanzu ya zama mufti wai tambaya yake ana bashi amsa, in babu wasu nan littafin wa bai karantuwa gare sa ba, amma kuma yanzu ya zama malami da zai dinga bada amsa. Jama'a kakin mutun ya bada ya fara bada fatawa, in ji malamai kafin ka zauna ana maka tambaya kana bada amsa, alal aqal ka hada ilimi guda goma sai ka hada su, ilimi guda goma na farin ka san ilimin Qur'ani, ya zama to ka hada ce Qur'ani ciki da waje ko kuma ka hada ce wani kaso daga cikin Al-Qur'ani, dai kenan ko sannan kuma ka san ilimin tafsirin alqur'ani mai girma duk inda za a karanta maka kowace aya ce ko abarci aka tadda ka wani fassara mana ayan nan zaka iya fassara ta kuma ba fassara ta aka ba fa fassara ta malamai magabata sannan kuma ka karanta hadisi da ulumihi ka karanta mustalahul hadis zaman to ka san yadda ake takharijin hadisi ka san hadisi wannan sahihi ne ka san ma'ana wani ma'anar hadisi da'ifi bai sani ma hadisi mawdu'i bai sani ba kuma shi na fatawa eh wannan sakarci ne wani malaka ya ce wa idan kaga dalibin ilimi da bai karatu bai dogon karatu ba ya shigo a antan ya ce duk mai tambaya ya tambaye ni ya ce alama ce cewa yana tallata ma duniya iya karatu su jama'a ga iya abin da na sani suka ce a tarihin annabin Allah kaf rayuwar manzon Allah gaba dai kaf shekara 23 da aka yi ana annabtaka da manzanci ko manzo Allah bai taɓa cewa duk mai tambaya shi tambayin sa ba har annabin Allah ya mutu har annabin Allah ya mutu bai taɓa zawa ya zace duk mai tambaya ya tambayar sa ba bai taɓa yi ba kun ba ci karatun har manzon Allah fa ya mutu fa bai taɓa zauna ya ce jama'a duk mai tambaya shi tambaya tai ai shine annabi ko amma bai taɓa zaunawa ba jama'a sai ni da kai mu zo mu zauna kuma mu zama shikenan kawai ana cire mu littafi wasali kun baka ya karanta shi kuma kana fatawa Allah ya sauke wannan kana cin amanar ilimi ne gaskiya ka karanta nahu ka karanta sarf ka karanta balaga ka karanta adab ka karanta ilmul ala ka karanta su baki daya Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu malam abu lokaci yayi ko sauran minti nawa ko ya ida ba mu ida hadisin hadisi yake take cewa inna allaha la yastayi min alhaq fa hal ala almar'ati min ghusl idha hi ihtamalat tace ya annabin allah shin idan mace ta yi mafalki har ta kawo ruwa shin za ta yi wanka ya zan wajibi gare ta idan mace ta yi mafalki irin abun da namiji ke ga ta yi mafalki ana saduwa da ita a mafalki ba a zahiri ba shin idan ta tashi sai ta yi wankan janaba tambayar ta yi manzo allah kenan sai da Allah ya ce na'am idza ra'atil ma'a idan har ta ga ruwa a gabanta ashe idan bata ga ruwa ba za ta yi wanka ba za ta yi ba mun bace karatun ko to Allah ya datar da mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta kurakurai kuma Allah shi ya yi mana baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.